بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أسبر 26 غوتن جماد الآخرة شكرا تدبو لدري حدار بإن دشد باين هجر منزع الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم wanda ya dace da lissafin 28 ga watan December 2024 wannan shine darasi na 82 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin As-Sunnah wallafar al-Imam Abubakar Ibn Abi Asim wanda ya rasu a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wannan littafi ɗaya ne daga cikin manazarta ta farko wato primary references wanda ake dauko aqida ahlus sunna wal jamaa aqida salafiya daga ciki Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba muna bibiya wannan malami a inda yake mana karatu dangane da manhaji na ahlus sunna wal jamaa abinda ya shafi alakar ahlus sunna da shugabanci da shugabanni da hakuri da zaluncin su da yi musu addu'an neman shari'a da kuma yi musu nasiha bisa tsarin da addini ya kawo zamu tashi a lambar tarjuma ta 1137 inda malami yake cewa haddathana abu musa قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت انس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحوه قال يجي daga abu musa shine muhammad ibn al-musanna kenan shi kuma yace hadathana abdul wahab ibn abdul majid abdul wahab ibn abdul majid ibn salt ibn ubaydillah ibn al-hakim ibn al-as wadannan kakannin sa din sahabbai ne al-hakam ibn al-as dan uwan usman ibn abi al-as al-hakam ibn abi al-as dan uwan usman ibn abi al-as al-thaqafiyani sahabbai ne guda biyu Allah ya kara musu yadda to sune kakannin wannan malami abdul wahab ibn abdul majid ibn ubaydillah ibn al-hakam yace samitu yahya ibn sa'id ya'ni al-ansari kenan yahya dan sa'id yana cewa samitu anas ibn malik naji sahabi anas dan malik Allah ya kara masa yadda yuhaddithu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa fa zakara nahwahu ya ambaci kwatan kwacin hadisin da ya gabata shine hadisin innakum satarawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni ala alhawd wannan kaga takrari ne kawai wa haddathana wahab ibn qiyya qala haddathana khalid ibn abdullah am mutarrif an abil jahmi an khalid ibn wahban an abi dharr qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam كيف انت يا ابا ذر اذا كنت في قوم يستاثرون عليك بالفيء قال قلت والذي بعثك بالحق اذا اخذ بسيفي فاجالدهم حتى الحق بك قال اولا ادلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني daga wahab ibn baqiya wahab ibn baqiya ibn uthman ibn safur alwasiti malami ne da hadisi a cikin muslim da sunan abi dauda da nasa'i shi kuma yace daga Khalid ibn Abdullah wannan Khalid ibn Abdullah akwai su masu suna irin haka kala kala wannan zan iya hadartowa akwai Khalid ibn Abdullah ibn Husayn al-Qurashi wannan dan dangin Banu Umayya ne wannan ya da hadisi a cikin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah akwai Khalid ibn Abdullah ibn Harmala al-Mudlaj wannan Imam Muslim ya kaɗe su da riwaya daga gare shi a cikin Ashabul Kutub sita akwai Khalid ibn Abdullah ibn al-Farj wanda shi kuma Abu Dawud ka dake riwaya hadisin sa to amma wanda ke nan wajen a zahiri Khalid ibn Abdullah ibn Abdurrahman ne wanda ake cewa At-Tahhan Khalid ibn At-Tahhan daga cikin rizalul jamaa domin shine a cikin jeren gen malaman sa akwai Mutarrif ibn Tarif al-Harisi shi ma daga cikin rizalul jamaa shine ke riwaya daga Abul Jahmi sunan sa Sulaiman ibn al-Jahmi al-Jawzjani shi ma hadisi a cikin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah shine ke cewa an Khalid ibn Wuhban Khalid ibn Wuhban yana da matsala ta fuskar wato riwaya domin majhuri ne saboda haka wannan isnadi zai zama kenan isnadi ne da'ifi duk da yake matanin yana da inganci to shine ke riwaya daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu sayyidina Abu Dharr yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزا الله يچي مني كيف انت يا ابا ذر يا kake ganin al'amarin ya kai abu dharr idza kunta fi qaumin in kawayi gari cikin wasu mutane yasta'athiruna alayka bil fai wanda suke nuna san kai wajen dukiyar gwamnati al fai abin da yake wato dukiyar gwamnati national cake da ake cewa ko wasu shugabanni azzalimai macuta wanda suka yi kaka gida da su da ƴaƴansu da danginsu da sirkansu suka bar talakawa suna cikin halin kakanikai suna jin kibura ya zaka yi qala qultu yace ai wallahi ba su saba wallazi ba'athaka bil haqqi na rantsa da ubangijin da ya aika ka da gaskiya ya manzo Allah idan akhudh bi sayfi yace wallahi zan zare takobi na fa ujaliduhum in tinkare su mu buga ni da su hatta alhaqa bika sai dai in akashi ni wallahi ba su isa ba ba shugaban da ya isa ga dukiyar gwamnati ba ta gidan uban shi ba yace waye ya rike ta sai annabi ya ce mishi a'a ka ai haka awala shin wai bana nuna maka ba hamzul istifham ne da kuma wawul ataf da nafiya a hamzul istifham wa atafi ne da kuma la nafiya awala adulluka shin wai kuwa bana nuna maka ala khairin min zalika abin da yafi haka alkhairi tasbiru hatta talqani ai bi ma'ana wannan tasbiru bi ma'ana isbir kaman wal walidatu yurdina ai ardi ardina tasbiru kai hakuri har ka gamu da ni din kar a kashe ka ka gamu da ni kai hakuri wannan hadisi yana cikin sunan abi daud da musnad imam ahmad ibn hanbal wa haddathana ibnu abi usman ibn abi shiba usman ibn abi shiba dan gidan dan uwan abubakar kenan ko qala haddathana absar absar ibn al-qasim az-zabidi malami ne mutumin kasar kufa an mutarrif shi ma dai daga mutarrif din can isnadin ya koma zuwa ga mutarrif ibn tarif an abi jahmi an khalid ibn huban an abi zar an annabi sallallahu alaihi wasallama mithla kwatan kwacin wannan isnadi ne wanda yake mukarrar kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci dukkanin al'umma su hakuri kuma ya umarci wannan ake bance shi ma cewa shi ma yayi hakuri shi abu zar babu ma amara bihin nabi sallallahu alaihi wasallama fil kharij ala ummati babun dake bayani akan umarnin hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallama yace a hukunta mutumin da ya tawaye ya raba kan al'umma mutumin da ya dauki makami ya ware yace ba a isa a zauna lafiya ba sai an yi sai dai shi a bashi mulki ko makamancin haka ya za'ayi dashi qala da sana abubakar ibn abi shayba qala da sana muhammad ibn bishr am mujalid an ziyad ibn ilaqa an usama ibn sharikin qala qalu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama man farraqa baina ummati wa hum jami'un fadribu ra'sahu ka'inan man kana malam abubakar dan gidan abu shayba shi ya bada wannan hadisi ta hanyar muhammad ibn bishr al-abadi kenan muhammad ibn bishr anan al-abadi akwai muhammad ibn bishr ibn bashir al-aslami daga cikin rijalun nasa'i akwai muhammad ibn bishr ibn al-farafisa daga cikin rijalun jama'a wannan wanda shi muhammad ibn bishr ma yana da sabantaka amma wannan muhammad ibn bishr mai riwaya daga mujalid ibn sa'id ibn umayr wanda ya rasu 144 to wannan mujalid muhammad ibn bishr al-abadi ne shi kuma mujalid duk da yake yana da riwaya a cikin sahih muslim imam muslim ya rawaito riwayar shi makaruna sai kuma al-a'immatul arba'a abu daud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah amma magana mafi inganci game da shi shine mutum ne mai rauni mujalid ibn sa'id ibn umayr shi sa muslim ke yi mishi ke gwama shi da wani saboda shi kadai bai da karfin da za a shi riwayar sa an ziyad ibn ilaqa an usama ibn sharik usama ibn sharik at-taglibi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace man farraqa baina ummati duk wanda ya raba kan al'ummata wa huwa jami'un suna zaune ana rayuwa gaba daya karkashin tsari daya yazo ya kawo tafriqan bainal muslimina nabi yace fadribu ra'sa to a kashe shi ka'inan man kana kowaye shi shugaba na musulmi yana da damar ya kashe shi bayan an tabbatar da cewa ba zai nabba'antu ba ba zai dau izina ya dawo cikin al'umma musulmi ba za a kashe shi saboda ya zama an tare zari'a na barna. Kar a bashi ya da barna, kar kuma a bashi ya zama sanadiyar rasa rayuka da yawa. Asalin hadisin yana cikin Musannad na Ibn Abi Shayba da Mujam al-Tabarani da kuma Sunan an-Nasa'i, hadisi ne sahih. Wa haddathana Isma'il ibn Salim al-Sa'iq qala haddathana Hushaym an Mujalid an Ziyad ibn Ilaqa an Usama ibn Sharik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja ala ummati wa hum jami'un faqtuluhu ka'inan man kana. Wannan ma ya karara shi ta hanyar Isma'il ibn Salim Abu Muhammad al-Sa'iq, wanda yana da hadisi a cikin Muslim. Asalin shi mutumin kasar Sham ne, a kasar Iraki ne, amma ya zauna kasar Makka. Akwai Isma'il ibn Salim al-Asadi, wanda shi kuma shi ma mutumin kasar Kufa ne, shi kuma ya zauna Baghdad. Isma'il ibn Salim al-Asadi Abu Yahya, wanda Muslim ya fitar da hadisin shi da Bukhari a cikin Adabul Mufrad da Abu Dawud amma da Tirmidhi da Nasa'i, shine yake riwaya daga Hushaym ibn Bashir, babban malamin Nasi Imam Ahmad ibn Hanbal, daga dai Mujalid ibn Sa'id din, daga Ziyad ibn Ilaqa, daga kuma Usama, wancan sahabin. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Shariq ibn Usama ibn Shariq afwan, man kharaja ala ummati wa hum jami' faqtuluhu ka'inan man kana. Wannan isnadi shi ma sahihi ne, wannan ita ce riwayar al-Imam Muslim a cikin sahih dinsa, da kuma al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Tabarani da Ahmad, dukkanansu su ruwaito da Ibn Hibbana ta hanyoyi mabambanta. Wa haddathana Yunus ibn Habib qala haddathana Abu Dawud haddathana Shu'ba haddathana wa Abu Awana an Ziyad ibn Ilaqa sami'a Arjafa sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu satakunu hanatun wa hanatun faman arada an yufarrika amra hadhihi al-umma wa hum jami' fadribu ra'sahu bis-sayfi ka'inan man kar. Wannan kuma daga Yunus ibn Habib. Yunus ibn Habib inda al-Itlaq, wanda zaka fara tunani shine Abu Abdurrahman al-Basri al-Dabbi, babban malamin nahawun nan. Yunus ibn Habib al-Dabbi, wanda ya rasu 182, amma tabbas ba shi bane wannan, don bai da rai a ce Ibn Abi Asim ya riske shi, ba shi bane wanda za a na'am Arjafa Arfaja me nace? Okay, Arfaja, jazakumullahu khair. Yunus ibn Habib wannan tunda kaga Abu Dawuda, wannan Abu Dawuda tayalisi ne, dama kuma wanda ya hada musnadin sa ya mai da shi musnad irin nas al-tartibus sahaba, shine Abu shine ake cewa Yunus ibn Habib rawi Musnadi Abi Dawud al-Qayalisi, mashahuri ne cikin masu tattara littafin malamai. Shi mutaakhiri ne, ya rasu 267, da haka ba wancan Yunus ibn Habib da aka saba ji bane. Daga Abu Dawud al-Qayalisi, daga Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki, babban malamin Shu'ba, su biyu ne akan wannan gaba, shi da Abu Awana. Abu Awana anan wato al-Waddah ibn Abdullahi al-Yashkuri al-Basri, ba Abu Awana al-Iskiraini Yaqub ibn Ishaqa ne mustakhraj din nan ba, shi ma kaga mutaakhir ne, rasuwarsa 316. Sa'an su Ibn Khuzaima ne da su Ibn Hibbana. Saboda Abu Awana anan al-Yashkuri kenan. An Ziyad ibn Ilaqa mun ji shi a can. An Arfaja, Arfaja ko Arfaja sahabi ne, Arfaja ibnu Shuraihim sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne, sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu, ya ji annabi na cewa inna satakunu hanatun wa hanatun, ana iya kanta shi da hanatun ko kuma a ce hanatun. Asali abun nan ne hanatu, abun da yake nufi da hana kuwa shine alfitna wal umuril jadida. To in jami'a sai a ce hanat a ƙara alif, ko kuma a ce hannat, duk da yake al-Imam al-Azhari a cikin Tahzib al-Lugha shi ya ce fadin hannatu kuskure ne, bai da inganci, wallahu alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ga fitintunu hannatu wa hannatu, ko hanatu wa hanatu, fitina da kuma fitina wato wata bayan wata wannan tazo har mumini ya tsammanin kamar shikenan al'amari ya rike kice sai ya ce hadhihi muhlikati wannan ta kashe ni har sai ta wuce wata tazo ya ce hadhihi hadhi haka za su dinga wucewa ka kitain lailil muzlim nabi ya tsaya fitin tunu da yawa da gaske fitin da za a yi sai nabi ya ishara iba ga fitin tunu na shugabanci ce faman arada an yufarrika amra ummat amra hadhihi al'umma wanda ya nufin ya raba kan wannan al'umma wa hum jami'un ana zaune al'umma guda daya fadir wura asuhu bisayfi to ya kashe shi malamai suka ce kisan ba shine mataki na farko ba sai an dauki duk matakin da suka kama na hana shi na sanya shi akan tafarki madaidaici na dawo da shi kan hanya idan yaki to alkayyu akhirud dawa kadashi hukuma tana iya halasta jininsa wato danganin cewa an samu zaman lafiya a dadi kofar barna ka inan mankara annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko waye shi wannan isnadi ne sahihi hadisi ne ingantacce yana cikin sahih muslim babu ma zikira annabi sallallahu alaihi wasallam an al-khilafata fi quraish babun dake bayani akan abinda aka ambata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa yace halifanci a cikin quraishawa yake حدثنا أبو صالح هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كنا نجالس عمر بن العاص نذاكره الفقه فقال رجل من بكر لننتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب فقال عمر بن العاص كذبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش إلى يوم القيامة ذلك يوم الساعة مالا يتحدثنا أبو صالح هدية ابن عبد الوهاب مالا هدية ابن عبد الوهاب المروزي أبو صالح مالا مين يا كان تدس ابن ماجا شيكم يتحدثنا النضر بن شميل بابا مالا منعونا النضر ابن شميل حدثنا شعبة دقمالا شعبة بن الحجاج العتكي شيخ الإسلام daga Habib ibn Zubair ibn Makshan al-Asfahani kin shi kuma daga Abdullah ibn Abi al-Hudhayl Abdullah ibn Abi al-Hudhayl wato shine yake riwaya daga majalisin Amr dan As yace wata rana muna zaune tare da Amr dan As radiyallahu anhu sahabun nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nuzakiruhu al-fiqha sai da Amr dan As yana daga cikin malamai cikin sahabbai masu hikima sojoji masu iya dabara da makircin yaki shine yake cewa mun zauna muna ainihin wato tattaunawa akan mas'aloli na addini fa qala rajulun min bakrin sai wani mutum cikin bakar wato wanda shi ba quraishi bane sai yace la tantahi yanna quraish wallahi quraishawa sai sun shiga taitayin su abubuwan da suke yi bai dace ba wato yana magana akan shugabanni mutanen banu umayya kaga quraishawa ne أو لا يجعلن الله هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب حكم أنا نن وترانا كو ذا سكت شو أن الملك سيا كوب شيء مسوا الله سوى نسنج الله يباس الملك سنا أبن نسنج راما تون الله يسوس يك أش الملك يبا وتجمع إياه إن وانا لي جماعة مجانا دايكي أمر دع أس نجوا وانا فقال أمر بن الأس كذبتا سي أمر يتشي كايو كسكوري أجب أسأل المكي كايو كسكوري لا جو قريش lafazin kazaba a ce wani yayi kus yayi ƙarya ba ƙarya fadin abin da ya saba wa gaskiya ba a'a fadin kuskure abin da ya saba wa daidai quraishi suna ce mishi ƙarya za ka ganshi a cikin lafuzan hadisai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da subai'atul aslamiyya mijinta ya rasu bayan ƴan kwanaki tana da ciki sai ta haihu ta sauke abin da ke cikin ta hanyar ina jin kokari ta ina tuna hadisin sai wani dan uwan mijin yago ya ganta tayi kwalliya ko tana kamar tana shirin zawarci sai ya kama fada ya kama tankiya yace wallahi baki isa ba baki isa ba dan uwan mu ya mutu kwanan nan ki fara kwalliya baki isa ba sai ta je gumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ga mishi cewa ga abinda wani yace Abu Sanabil sai annabi yace kazaba Abu Sanabil aka ga ba labari ya bayar ba shi kuma labari shine hatamilu sidiq awul kadhib umarni yake bayarwa da tankiya da tahdidi da umarni amma nabi ya fas yayi magana akai yace kazaba malaman sharhi suka ce bi ma'ana akhta ake nufi saboda ka quraishawa suna amfani da lafazin kazaba da ma'anan akhta inda ka duba cikin sharhi haka za ka gani ba bukata ba ka wannan reference haka yake da to amma ga mu kuma har mun dauki wannan a matsayin wata zari'a ta saurin cewa ƙarya kake har mutum ya fada wa na gaba da shi ko wanda ya girme shi ko wanda ya fi shi ilimi har ya dinga kafa hujja da cewa ai haka abu yake a cikin karatu to gaskiya wannan kuskuren fahimta ne aka yi wa karatu saboda haka ya kamata mutane mu gyara lafazzan mu da yadda muke mu'amala da ƴan uwanmu ko da mutum ya fada abin da kake ganin ba daidai ba akwai hanyoyin da za ka nuna mutum ba daidai ba ne wanda zai fi fahimtar ka za ku fi fahimtar juna fiye da ka yi mishi irin wannan daren mikiya wanda yana iya zama sanadiyyar wata fitina Allah ya tsare mu sai yace musu kazabta kai kuskure sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-khilafatu fi quraishin ila qiyamis sa'a khalifanci na quraishawa ne hatta shin al-qiyama wannan hadisi ya zama wato ya zo da matsala yadda za a fahimce shi kamar yadda al-kirmani ya faɗa a cikin sharhin shi na sahih al-bukhari don wannan hadisin hadisi ne tabbatacce yana da wannan lafazin yadda ya zo a nan akwai lafazi mai ma'anarsa a cikin Bukhari da Muslim. To da kirmani ya zo sharhi sai yake cewa to mu ma dai yanzu da muke rayuwa a zamaninmu a cikin ƙasar Misra yake magana ya ce ba Quraishawa ba ne khalifofi a Maghrib. Gari kaza ma ba Quraishawa ba ne, gari kaza ma ba Quraishawa ba ne to ya kenan. Ibn Hajar da ya zo a cikin Fathul Bari cikin mujalladi na shida sai yake cewa abinda hadisin yake nufi shi ne wannan alkhabaru ne bi ma'anal amri. Labari ne annabi yake bayarwa cewa yace khalifanci yana cikin Quraishawa ba wai yana labarin abin da zai faru ba yana umarni cewa ne a ba Quraishawa khalifanci nasu ne me dai ƙara tabbatar maka da wannan shine hadisin da ke cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da Sunan Tirmidhi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalul lailu wan naharu hatta yamlika rajulun minal mawali rana ba za ta gushe ba tana fitowa tana faduwa gari na wayewa dare na yi wato a kwana a tashi ba za a gushe ba annabi ya ce an samu wani cikin bebayi wani cikin bayi bararrun bayi sai yayi mulki kaga annabi ya ba da labarin ashe za a samu mulkin da ba na Qurayshawa ba din kuma an samu a wurare da yawa kafurul ikshidi bawa ne yayi mulki kisa mutanabi da suka bata ya dinga mishi zambo la tashri al-abda illa wal asama'ahu innal abida la anjasum manakid bidun idun bi ayyati halin utaya idu limamada am bi amrin fika tajridu amma al-ahibatu fal bayda udunahu ya dinga ga mishi bakin magagabu sannan mamalik dauratul mamalik gaba ɗayan ta daular bayi mamalik jam'u mamluk an yi sarakuna sun fi dozin biyu a ciki tun daga kan shajaratul dur mace da mijinta ya mutu kuma ana zargin ma me yayi ma ake zargi ko ta kashe shi ko yayi ne dai ta yi mulki har zuwa kan wanda ta aura daga baya wato Qutuz zuwa kan su Baybars al-Bandak Dari zuwa kan su Nasir Qalawun wanda ya zama da Ibn Taymiyyah wanda ya daura Ibn Taymiyyah din nan duk wannan sarakuna asalin su bayi ne al-Mamalikul Bahariya bayi ne da sarki Nuruddin Zanki ya dinga zuwa yana siyo su dubbai sarakuna a wancan zamanin daga kan Mu'tasim aka fara samun wannan al'ada sai sarki ya dauki dukiyar gwamnati sai je kasar Turawa can Sikiliya kamar Scandinavian kenan yanzu sai je sai siyo bayi akwai manyan kasuwannin bayi sai siyo zaratan yara samari guda 1000 ya taho da su sai zai bude musu camp a ba su abinci a musu hadda alqur'ani a koya musu fiqhu a koya musu train din soja a koya musu khitaba su iya zance su iya fasaha suna girma duk kawai sai a commission din su kawai ba su joji su ne suka zama har suka ba suka kwace kasa suka zama su ne sarakuna su ne yake cewa dawlatul mamalik to kaga duk waɗannan bayi ne kuma annabi yayi wato tanabbu'i ya bada labari cikin mu'jizar sa cewa za su faru kenan da haka Ibn Hajar da kuma nan kusa al-alama Ali Adam al-Ithiyobi a cikin Al-Bahr al-Muhit al-Sajjad a cikin mujalladi na 31 da littafin sa suka tafi akan cewa wannan tarjihin da za a yi shine a ce wato labari ne amma da ma'anar umarni domin labari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kuma labarin yabo bai faru a yadda annabi ya bayar ba to kaga akwai iskari annabi ya fi karfi ba da labari kuma a samu matsala ga shadisi ya inganta amma idan umarni ne yace ayi to ana iya samun sabawa kaga hatta ai suma su ansaru annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku wazirai ne a zamanin da ya rasu sun hakura sun yi wata takardar su suna bin annabi a cikin al'amuran su amma daga baya an samu na can bayan su da suka saba wannan umarnin ai wannan hadisin da shine sa Abu Bakar da Umar da Abu Ubaida suka kafa ma Aus da Khazraj hujja akan cewa lalle su ba za a ba su halifanci ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halifancin nan indai za a samu akalla mutum 20 a duniya cikin Qurayshawa mutanen kirkito a cikin sai kamata samu halifan musulunci amma daga baya mutane da yawa sun kwace wa Qurayshawa wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su daular mamalik kafin ita daular Uthmaniya ma ta kasar Andalus ta kasar Turkiya a Andalus ma an yi Banul Ahmar an yi a kasar Sham an yi daula ta su Saifu daula Banu Hamdan dauloli da yawa ga sunan waɗanda ba Qurayshawa bane sun kwata da ƙarfi sun yi mulkin sabanin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasun su kuma sai su dauko halifa ba Qurayshin sai su aje shi amma yadda kaga irin sarakuna mu na gargajiya je kana yi ka ceremonial kamar yadda su waɗannan al-mamalik a ƙasar Masar da suka kafa daula ai a lokacin an tai musu jayayya akan cewa ba su cancanta su shugabanci ba sai suka je Iraki suka lalubo wani ragowar jinin Banul Abbas ai ba Qurayshi ne ko suka zo da shi suka mai kwalliya suka dinga hawan sallah da shi suna cewa wannan shine halifa su ma'aikatan shi haka suka dinga yi haka abinnan Al-Mansur Abu Amir a kasar Andalus shi ma da ya kwace mulki shi ma kai irin wannan dabara sai ya samu wani cikin dago Banu Umayya sai yana kara shi ya ce to kai ne halifa amma kuma halifan kawai je kana yi kai da kai sarakunan gargajiya da gwamnoni kai ne sarki kai ke da jama'a shi kuma shike da mulki shike da yan sanda shike da budget kaga shine sarki kenan na gaskiya kai wannan kawai suna ne kana dai cin arzikin kakanninka su dan hudiyo da suwana suwani to da haka abin da yafi dacewa a fassara wannan hadisi addin da aka ganshi shine a fassara shi akan cewa ya zo ne da lafazin labari amma kuma da ma'anar umarni kamar yadda muka ambaci wancan walwalidatu yurdina auladahunna hawlain kamilain kaga lafazin labari ne abinda ke faruwa amma ma'anarsa umarni ne ana zuwa da shi aka insha Allah wannan hadisi sahihi ne madajin shi duka madajin Imam Muslim ne in banda Habib ibn Zubair kuma shi ma thika ne a Sheikhul Albani rahmatullahi alaihi yace wa ana aksha an yakuna wahima fi matn alhadith fa qala alkhilafatu fi quraish wa qala aljamaa min althiqati an shuba bi lafzi quraishun wulatun nasi cewa dai alkhilafatu fi quraish a Sheikhul Albani yana ganin kamar akwai kuskure kamata yayi ya rawaito shi da riwayar jama'a shine quraishun wulatun nasi quraishawa sune shugabannin mutane kamar da zo a nan gaba wannan lafazi na cewa khilafa ta quraishawa ce mutawatirin ne ma'anan yana daga cikin al-mutawatirul ma'anawi mun san mutawatir akwai iri biyu akwai lafzi akwai ma'anawi to wannan ma'anawi ne domin kuwa yazo daga sama da sahabi 48 yazo kuma a cikin marasil na tabi'ai wajen mutum 15 shi kanshi wannan malamin mai tahqiqin nan Basim Al-Juwaybira yana da risala mai suna Tayyibul Aish ko Tayyibul Aish bi jam'i turuq hadisil a'immati min Quraysh risala ce karama da ya rubuta ta haka dan tattara hanyoyin hadisin saboda ka hadisi ne mutawatiri cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan magana salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan yana nuna ya daga cikin falalar Qurayshawa haka Bukhari ya kawo ta babin falalar Quraysh Quraysh sune dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin Banu Hashim da Banu da Banu Umayya, da Banu Adi, da Banu Taymillah, waɗannan guda su ne manyan kabilun Qurayshawa a cikin Makka. Banu Hashim, dangin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Akwai Banu Adi, su ne dangin Sayyidina Umar. Akwai Banu Umayya, su ne dangin Sayyidina Uthman. Akwai Banu Taym, su ne dangin Sayyidina Abubakar. Kowa a cikin waɗannan mutanen yana dangantuwa ga ɗaya daga cikin manyan kabilun Qurayshawa. Sannan kuma akwai Qurayshawa kuma mazauna Saqifa, suma Qurayshawa ne. Mutanen Saqif, Ta'ifa, suma Qurayshawa ne da kabilunsu da danginsu. Amma yadda ka san dai, misali a ce misali Bakano ne, akwai Bakanan cikin birni, akwai Bakanan Buci, akwai Bakanan Rano, akwai Bakanan Karaye, duk waɗannan su ma na ƙauyukan nan Kanawa ne. Haka Bazazzagi akwai na cikin gari, ko mutumin so ba shi ma Bazazzagi ne. Mutumin kai mutumin Suleja ma Bazazzagi ne asalinsa, ba haka ba ne? Mutumin Suleja da can har a Kwangama duk ƙasar Zazzauce cikin Nasarawa. To kamar haka ne, da aka Saqif su ma Quraishi ce, su ma dangin Qurayshawa ne. Wallahu alam. Malam ya ce haddathana Ubaydullah ibn Mu'adh al-Ambari kenan. Ubaydullah ibn Mu'adh, malamin shi babansa Mu'adh ibn Mu'adh, kuma shi ne malamin sa anan. Wannan suna ce mishi Hafidh ibn Hafidh, wato malami ɗan malami. Qala haddathana Abi, ya ce babana Mu'adh ɗan Mu'adh ya bani hadisi. Qala haddathana Shu'ba, shi kuma yace daga Shu'bah ibn al-Hajjaj. Qala haddathana Habib ibn Zubair, wancan dai Habibun da muka ji. Qala sami'a Abdullah ibn Abi Hudhayl, ɗaya daga cikin manyan masu bauta Allah ne wannan a ƙasar Kufa, sufaye mabauta masu bauta Allah. Qala rajulun, wani mutum yace inda Amr ibn al-As, a gaban Amr dan As, la tantahiyanna Quraysh, wallahi Quraysh shiga taitayin su. Aw la yaj'alanna Allah hadha al-amra fi jumhurin min jamahir al-arab, ko kuma Allah ya kwace hannunsa ya ba Bakar ko Kulayb ko Qahtan ko makamantansu ko Ash'ariyun, duka waɗannan su ma Larabawa ne. Fa qala Amr ibn al-As, kadhabta, ce kai kuskure. Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ni dai na ji annabi yana cewa Quraishun wulatun nasi fil khairi wash-sharri ila yawmil qiyama. To wannan shine lafazi wanda malam ya ishara, malam Albani ya ishara, Sheikh Albani, wanda shine lafazin al-Imam Tirmidhi. Nabi yace Quraishawa sune jagorori a cikin mutane, a cikin alkhairi sune jagora, a cikin sharri ma za a samu su Quraishawa su jagoranci sharri har zuwa tashin alkiyama, kamar da aka samu su Abu Jahal, su Abu Lahabi. Waɗannan jagorori ne a sharri, jagorori ne a kafirci. To haka kuma za a samu manyan jagorori a cikin ilimi, a cikin tauhidi, a cikin shugabanci, a cikin jarunta ta fagen daga, duka an samu Qurayshawa, a cikin arziki komai. Wa haddathana Muhammad ibn al-Musanna, ala haddathana Muhammad ibn Ja'far, haddathana Shu'ba mithla. Muhammad ibn al-Musanna Abu Musa kenan, daga malam Muhammad dan Ja'far Gundar kenan, daga Shu'bah ibn al-Hajjaj mithlahu, irin wancan riwaya keke da keke, wanda ita ce riwayar al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin Tabaqatu Asfahan, ta hanyar Muhammad ibn Ja'far din. Wa haddathana Muhammad ibn al-Musaffa, wannan yana daga cikin malaman da malamin nan ke yawan riwaya daga gare shi, Muhammad ibn Abdullah ibn Musaffa. Qala haddathana Bishr ibn Shu'aib, wannan Bishr ibn Shu'aib ibn Abi Hamza Abul Qasim al-Himsi kenan. Shu'aib ibn Abi Hamza sananne malami ne mai riwaya, wanda aka ce yana da wahalar sha'ani din nan. To shine ya ba dan sa riwaya Bishr, daga babansa malam Shu'aib dan Abu Hamza. Qala haddathani Zuhri, daga malam Muhammad ibn Muslim ibn Shahab ibn Zuhri, babban malamin. Qala shi kuma yace kana Muhammad ibn Zubair ibn Mut'im yuhaddithu annahu balaga Muawiyata wa huwa indahu fi wafadin min Quraysh. Muhammad ibn Zubair ibn Mut'im, Zubair ibn Mut'im sahabi ne radiyallahu anhu, daga cikin at-tulaqa, sahabbai da suka musulunta daga baya, wanda bayan sun yi tirjiya an yi gwagwarmaya da su, Allah ya sa suna da rabo a cikin addini, ba a kashe su ba, Allah ya taimake su suka musulunta daga baya radiyallahu anhu. Shine ɗansa mai suna Muhammad yace sun zo a cikin tawaga cikin Qurayshawa, sun ziyarci Sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu an abihi. Sai anna Abdullah ibn Amr yuhaddithu, sai suka ji Abdullah dan Amr dan As, wanda shi ma ba ƙureshi ne, amma shi ya kasance ya da zuhudu, ya bar tafarkin shugabanci ya kama tafarkin zuhudu, ya zauna ƙasar Masar a can ya rasu radiyallahu anhu wa an abi. Yana ba da labari yana cewa innahu sayakunu malikan min qahatana, ce ana nan za a yi wani shugaba baka hata ne, wato larabawan ƙasar Yaman ke, su waɗannan adnaniyun ne, larabawan ƙasar Hijaz. To yanzu wannan shi ma yana ba da labari ne, labari ba umarni ba, amma duk da haka fagadi ba Muawiya, sai Muawiya da Abu Sufyan sai ya fushi, fa qama fa asna ala Allahi azza wa jalla bima huwa ahlu, sai ya miƙe yayi innal hamdalillahi kaza kaza kaza, yawa Allah ya bude jinjina da godiya, yau Annabi sallallahu alaihi wasallam salati sun makala yace amma ba'du, shi bayan haka, fa innahu balagani anna rijalan yuhaddithuna bi ahaditha laysat fi kitabillahi wala tu'thar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace na samu labari wasu mutane suna yin wasu zantuttuka wanda babu su a cikin alqur'ani, kuma babu wani burbushin su a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana bai yiwa ka kafa zance ka danganta shi ga addini, alaliba babu shi a alqur'ani, babu shi kuma a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a ce za a karba ba, za a karba ba. Ma'awiya yake cewa fa ulaikum juhalukum, to wannan sun zama jahilai cikin ku. Wannan magana ta yi kaushi saboda Abdullahi Damu dan As ba jahili bane, yana cikin sahabbai, cikin malamai wanda ma suke rubutu, wanda ma suke firgita irin su Abu Huraira. To amma yanzu ya jahilci wannan mas'alan ne da ake, shi yasa Ma'awiya mishi wannan siffa, wa iyyakum wal amani allati tudillu ahlaha, a hirdinku da burace-burace, burin san shugabanci ya kawo gare ka, burin san malanta ta kawo gare ka, burin da ya fi ƙarfin linzamin bakinka, babu abin da zai maka sai halakar da kai. Iyyakum a hirdinku wal amani da burace-burace, allati tudillu ahlaha fa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, Ma'awiya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadzal amru fi quraishin, wannan shugabanci a quraishawa yake. Kaga wannan yafi kama da umarni din, yafi kama da umarni ne annabi yake mai hada da kashedi cewa kada wanda yazo kusa da wannan ba quraishi bane shi. La yu'adihim ahadun illa kabbahu Allahu ala waji, babu wanda zai yi tawaye quraishawa yayi ja'in ja da su akan shugabanci face sai Allah ya kifa shi akan fuskar shi, sai Allah ya ga bayan sa. Ma aqamuddina, matukan quraishawa suna tsaye da addini, to Allah zai ba su shugabanci kuma ya karye wanda ya ja da su. Matuka suna tsaye da addini, quraishawa su suka fi cancanta su shugabanci, wanda bai cancanta ja da su ba. Wannan hadisi kaga yana ƙara ma wancan abin nan fatawar ta su Ibn Hajar Ibtida Tafili. Wannan riwaya ita ce riwayar cikin Bukhari da Muslim, da a manaqib Bukhari ya kawo shi, haka nan al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Nasa'i a cikin Al-Kubra duka sun kawo wannan riwaya, tana nuna wato yadda abin ya shahara a cikin Qurayshawa, duk da shaharsa kuma, amma ga wani ba Qurayshin kuma bai sani ba, shine Abdullahi ibn Amr dan As, shi ma ba Qurayshi ne, kuma shi ma yana kusa da wato shugabancin, ya ma cancanta in ma cancanta ce, amma kuma bai sani ba. So wannan babu mamaki dan kaga wani abu da ake ganin mashahuri cikin masail na ilimi, amma wani wanda ba a tsammanin ya zama bai sani ba, ko kuma ya zama wato shi Muawiya shine ya fahimci cewa Abdullahi ibn As bai sani ba, amma Abdullahi ibn As shi yana magana ne akan abinda zai faru na kaddara da ta riga fata, cewa wata rana wannan mulkin fa zai kubucewa Qurayshawa, zai fada hannun waɗanda ba su ba, wato za a saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma Qurayshawa za su koma baya su ki yin wancan la yuqimuna ad-dina. To ne yake nuna cewa ashe tsayi da addini yana daga cikin abin da zai sa ka cancanta shugabanci, ka zama mai tsayi da addini zaka yi cancanta shugabanci, sannan kuma idan ka tsayi da addini to abin da kake ciki na shugabanci ko wata alfarma za ta iya kubuce maka ko ta lalace ko ta zama abin nan. Sannan wannan yana nuna cewa Qurayshawa za su yi jagoranci ne na addini, addinin za su jagoranta, idan suka bashi shikenan za su lalace. Kuma wannan bai kore a samu wasu masu jagoranci waɗanda ba su ba a lokacin da suka bar addinin, ma'ana saba wa Allah da za su yi su yi watsi da addini, za a waye gari shugabanci zai janye jiki daga inda suke. Shi yasa a zamun na kusan shekara 700 baya har zuwa yanzu idan aka waye gari halifancin ma gabaki daya ya bar yankin Hijaz yayi tayawace tsakanin Iraki da Sham da Mawara an-Nahar ya tsallaka zuwa Andalus ya dawo Misra ya koma Sham haka aka yi ta wannan tsallatsallar ita Hijazu aka bar ta kawai da wannan ainihin alfarma ta dakin Allah da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran alfarma da aka sani ta waɗannan wurare saboda duk wani mutum ko wasu jama'a masu alfarma ko masu tarihi na asali suna iya samun kansu a cikin wannan jarabawa idan suka yi watsi da abinda Allah ya musu horo da siruko kamar yadda banu Isra'ila suka samu kansu Allah ya musu horo da siruke gaskiya da suka ki Allah ya fita batun su wannan kuma yana nuna mana wato yana nuna halin juyin juye halin duniya da Allah ya daura ta kai cewa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma rafa Allahu shay'an illa wada'ahu cikin hadisin Muslim babu abinda Allah zai daga wata nan sai ya kasa da shi sai Allah ya kawo wani sababi da zai kasa da shi kuma wannan yana mana cewa al'umma musulunci tana da buƙatar dawo cikin hayyacinta ta raya khilafa islamiyya wanda yau shekara 100 kenan da kashe ta khilafa islamiyya ta ƙarshe da aka kashe ita ce sultana ta Uthmaniyun yau shekara ta 2024 din nan ko to a dubu a shekara 100 da suka wuce nawa kenan 1100 ko da 24 haka ne 1924 shine 2024 shine shekara 100 ko to a wannan shekaran ne aka zauna aka karasa kashe daular Uthmaniyya turawan Ingila da Faransa da Jamus suka rubuta yarjejeniya aka kekkita kasar musulunci aka ce an kirkiri kasar Turkiya kawai ba kuma daular Uthmaniyya ba duk wani abu da ke kashinta na dauloli an ba su yanci da kuma ita ce har zuwa cikin Bosnia Herzegovina har zuwa cikin kasar Georgia har zuwa cikin nan Morocco har zuwa kasar India duk kasar musulmi ce guda daya aka kekkita ta sannan aka kwace ma mulkin da suke da shi na Baharul Abid al-Mutawassit aka ce ma ba su suke da shi ba yanzu ya zama kowace kasa tana da mulkin ruwan da ya buta ta cikin ta sannan aka ce kuma wannan yarjejeniyar za a yi ta shekara 100 bayan shekara 100 za a yi mata review yanzu kuma gashi ina jima ba a maganar ta ko ina aka kwana Allah ne ya fi sani wani takaddarin musulmi da ake cewa Ataturk Mustafa Ataturk shine ya jagoranci wannan iya shege kuma wai musulmi ne ya zama dan riƙin asirin kafirai aka kare dolar musulunci aka kare khilafa farko aka fara kirkiro da majalisar dokoki aka ce sarkin musulmin bai da yancin kawai yanke hukunci shi kadai sai ya kai majalisa majalisar kuma aka yi zabe aka sa dai iska da aka gama a cikin ta sannan aka zo daga baya aka ce kai a cire ma khilafar a maida mu kasar ta zama jamhuriya tace wannan Turkiya da kake gani daga nan kuma aka ma cire halifan aka kore shi daga garin aka ce zabi garin da yake so ya tafi ya zabi Tunis aka ce to duk wani namiji wanda yake jinin khilafa ne wanda a bisa tsarin gado zai zama halifa to daga yau an soke citizenship din shi ba dan Turkiya bane shi su ta su bar kasar na a kwace passport din su duka korar kare aka yi musu mata kuma aka ce da mata in sun gara ma su iya zama su mata ne sun gara ma su tafi abin su tarihi din yana zaka ga karanta tarihi ne mai ban takeici ayo musulmai irin wannan abun ba ɗaya ba biyu ba an yi a Andalus an yi a Bagadaza an yi a ƙasar da ita wannan Turkiyya an kuma yi a nan Sokoto dolar Usmaniya ta Sokoto ita ma abin da aka mata ke Turawa suka zo 1904 suka yi abin da suka yi suka yi kisa suka yi bala'i suka yi rashin imani halifa na musulunci ya tsere da ransa suka bi shi har can Bajoga suka kashe shi kabarin shi na Bajoga a ƙasar Gombe ko yanzu ka ji za a nuna maka wajen shi ne sarki musulmi a Tiku ko Allah ya gafarta mishi sannan suka bi gari Kano ne Daura ne nan zari dai an ce ba ya fada da su ba saboda mutanen zari suna da ilimi suna da wayo suka ce ba su fada ba suka ce a dai sulhu wani garin aka buga aka kashe aka raya abun ba daɗin ji ba jama'a haka Turawa suka dinga wannan ta'annutin gari ƙasa sai da suka mai da duniya yadda ka ganta din nan yanzu suka mai da duniya wato gata nan kullu hizbin walillahi farihun har ma zaka ji ana rigima tsakanin Najeriya da Niger tsakanin Najeriya da Kamaru akan Bakasi nan kuma akan demokradiya da mulkin soja ana rigima tsakanin duk ƙasa ɗaya ce fa jinsi ɗaya al'umma daya irin mu daya yarurrukan mu da addinin mu da nau'in kasar mu da gine-ginen mu da abincin mu kai ta dade mu a duniya duk san iri daya amma duk sarrafa sun ce kasashe ne daban-daban yanzu nan Sahel yammacin Afirka wajen kasa nawa ce wajen kasa 12 ce ina yan international relations haka ne ko ni ban san yayawan su ba amma dai daga sunan da manya da kanana suka rarraba su kowa shugabanta daban kowa tutarta daban kowa national anthem ɗinta daban kowace kudinta daban jinsin ta daban faso ɗinta daban ƙarya iri-iri ga tarin musulmai kuma suna sun shanta ke kawai sun biye wa duniya to mu nan ma da sauki ma in kan ga yadda aka wa larabawa larabawa yadda aka su an canza musu ma tunani gabaki daya musamman larabawa maghrib tun daga kan masar tunisia algeria morocco wannan sarkakiyar in ban da kasar mauritania shankil ita ne kawai ta rage da dan kumarin ta na addini amma waɗannan sauran kawai kamar yadda Muhammad Abdu yake cewa aushakat misru an takuna juz'an min urba misr ta zama kamar wani yanki na turai to gara misra in ka je morocco na taba zuwa darul baida kasablanka shi darul baida ko da ɗayan garin ne sunan shi babban garin babban murna su ina mutu sunan garin na ne ma kasablanka ne shine ko darul baida ina gani tace na manta sunan ta da turanci wallahi euro ake kashewa a garin euro kudin kashin turawa shi ake kashewa in ka bada shi akwai na za ka karba kuma in kai faransanci an fi ganin mutuncin ka akan kai larabci aka suke rayuwa to yanzu har a kasar makka in ka iya english tsoron ka ake ji ga sale jinan ku tambaye su in kai english an fi ganin mutuncin ka akan kai fusaha ce wannan hadisi yake karantawa ne ko me da kai fusaha za a ce abin nan talabul jami'a sai dan jami'a ne ko wani dan jami'a sami ne kai sune ko suke yin fusaha sun fuso su kai turanci ko da mara kyau ne za ga suna girmama ka hakan ka da fasfo din wata kasar turawa america ko ingila ko faransa to kai mutum ne wannan duka wato kaskanci ne ga al'ummar musulunci kuma musulmai ba su fita daga wannan kaskancin ba har sai sun koma abin da ya ba su daraja shine ruku da alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa tafarkin magabata Allah ka cece mu malam ya sake cewa قال حدثنا عمر بن الخطاب كو قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن زبير بن مطعم عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله عمر بن الخطاب ابن زكريا الرابسي ان كنت انا can bayan mun karanta hadisan shi har ne mana ishara cewa karka ji an ce Umar ka dauka kuma sayyidina Umar dan Khattabu ko malamin Ibn Abi Asim ne a ba shi wa sahadu wannan sunan shi Umar ibn al-Khattab ibn Zakariya al-Rabisi Abu Hafsin al-Basri malamin ibn Majah daga Nu'aym wato Nu'aym ibn Hammad kenan hadathana ibn Mubarak malam Abdullahi dan Mubarak Sheikhul Islam hadathana Ma'mar Abdullahi dan Mubarak ibn Wadi Abu Abdurrahman al-Marwazi yace daga Ma'mar wato ibn Rashid al-San'ani wannan malamin da aka aura mishi mata aka ana shi kuma garo su dana an-Zuhri daga Imam Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri an Muhammad ibn Zubair ibn Mut'im isnadin ne dai na dazu an Muawiya an Annabi sallallahu alaihi wasallama mithluhu wannan shi ma isnadi ne tabbatacce ingantacce in banda Nu'aym ibn Hammad dukkanin su siqatu ne shi ma mutumin kirki ne amma wanda yake da raunin hadda malami ne shahidin fada akan wato khalqul Qur'an din nan Allah ya gafarta masa wannan isnadin yana cikin Muzammu Tabarani al-Kabir wa hadathana al-Hawti وهشام بن عمار قال سكت حدثنا اسماعيل بن عياش عن ضمضم ابن زرعة ضمضم ابن زرعة ابن ثوب الحضرمي الحبسي وانا اني ساباني اكن متومن كركي ني كو متومن كركي با اني ساباني سوسي اكن شي ان شريح بن عبيد daga شريح دان عبيد ان كثير بن مرة ان عتبة ابن عبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلافه fi quraish wannan ita ce riwayan Ahmad ibn Hanbal da shi al-musannaf musannif cikin al-ahad wal mathani da cikin mujamul kabir na al-imam at-tabarani ta hanyar wannan wato isma'il ibn ayyash malan ya sake cewa wa hadathana muhammad ibn musaffa qala hadathana abul yamani qala hadathana hariz ibn usman qala hadathana ar-rashid ibn sa'd an abi hayy al-mu'adhdhin an ذي مخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الامر في حمير فنزعه الله منهم فجعله في قريش wannan isnadi daga Muhammad ibn Musaffa daga Abu Yaman malamin sai Imam al-Bukhari din nan kenan shine Abdullah ibn Zubair ko al-Makki daga Hariz ibn Uthman wannan Hariz ibn Uthman ar-Rahbi Abu Usmana ya rasu shekara ta 163 malamai sun maganganu da yawa akan sa saboda an tume shi da nasibanci nasibi ne ya kasance yana zagin Sayyidina Ali yana kafa 70 da safa kasar kafa 70 da yamma la'anallahu aliyan haka aka ce nayi duk da yake an ruwaito daga baya cewa ya tuba ya bari wasu malamai kuma kamar Imam Ahmad ibn Hanbal da makamantansu su kuma suka ce basu san wannan game da shi ba fiqa ne amintacce wasu kuma suka ce lalle ba abin amincewa bane an ruwaito ma wani mafarki da wani malami yayi cewa ya ga Yazid ibn Haruna a mafarki da ya ga Yazid ibn Haruna a mafarki sai ya tambaye shi yace ma fa'ala bika rabbuka dai ubangijin kai maka yace ghafara li wa atabani ya gafarta min zunubaina amma kuma Allah ya mini yayi Allah wadare da wani kuskure da nayi yace na san abin da Allah ya gafarta maka saboda kana kanta da hadisi kana salati kana komai amma menene abin da Allah ya zarge ka da shi yace Allah ya zarge ni akan me yasa nayi riwaya a gun Abu Usman ar-Rahbi bayan ina ji yana zagin wali cikin wali ya Sayyidina Ali yace wallahi ya Allah ni ba taba sanin yana zagin shi ba amma ahuwa ce to shikenan jinka amma ahuwa mafarki ne ba ko mun gane kaza a cikin tafsirin tarajum ba abin da ba za ka gani ba so kaga wannan abin da mafarkin nake tabbatarwa shine wata kila da gaske ne yana zagin Sayyidina Ali din to inna sibi ne ba karban riwaya sa domin nasibi da rafiri duka abu ɗaya ne wajen kyama duk da yake an samu wasu istisna'at mun karanta a nan Imam al-Bukhari da kansa kamar da Ibn Hibban ma har ya ji mai ya cikola Bukhari akan haka dan me Bukhari zai bar wani kuma yi riwaya a gun su wani kaman riwaya da yayi daga Khalid ibn Makhlad al-Qatwani cewa ai shi ma ai yana zagin Muawiya in yaji sunan kama Muawiya ma bazai riwaya a gurin ka ba shi ma gali ne a wajen tashayyu'insa da rafidinsa da suwana duk ya ambata yanka koma za ga nau yayi magana akai a cikin takribu abin da din shi wato a cikin littafin shi na musalul hadith ko muqaddimah sayyid muslim da wasu wurare haka ibnu hajar shi ma yayi magana akai a cikin muqaddimah ta fathul bari wato hudas sari da sauransu cewa ana samun wasu cikin yan bid'a wanda malaman hadisi suke iya rintsa ido su an shiri wayesu kamar yadda aka faɗa game da wannan cewa ihtamalahu nasu akwai wanda yana da matsala a aqidarsa amma idan aka buƙatu zuwa ga ilimin sa to sai a rantsa ido a karba musamman idan baya da'awa zuwa ga wannan abin din kamar Qatada ibn Da'ama Qatada yana da kadariyanci kamar gasunan da yawa ba a samu irin waɗannan a cikin masu riwaya sai malaman hadisi sai su hakura a karba hakanan da hakuri saboda an buƙatu zuwa ga isnadin su suna da hadisai to wallahu alam haka dai wannan shi ma malamin aka samu wannan matsala game da shi da haka za ka ga cewa wato ashabul kutubu sita sun kauda kai daga riwayar sa amma shi Imam Bukhari ya rawaito hadisan sa a cikin at-Tarikhul Kabir kamar wannan hadisin shi ma shi kanshi akwai shi a cikin Tarikhul Kabir to shi yake riwaya wannan daga Rashid ibn Sa'din daga Abu Hayyin al-Mu'adhdhin Abu Hayyin al-Mu'adhdhin shi kuma yake cewa daga Dhi Makhbar shine ke bada wannan ainihin wato riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ce kana hadha al-amru fi himyar da wannan shugabanci yana cikin al-himyar himyar sune larabawan kasar Yaman ne su ma banu himyar sun yi kafa daula mai karfi kafin zuwan musulunci fanaza'ahu Allahu minhum sai Allah ya kwace a hannunsu faja'alahu fi quraish sai Allah ya sanya wannan shugabanci a cikin Qurayshawa wa hadathana Abu Rabi qala hadathana Hushaym qala hadathana Mujalid an Sha'bi an Masruq an Aisha qalat qultu ya Rasulullah kayfa yakunu hadha al-amru ba'dak nace Aisha tace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya manzon Allah wannan al'amari a bayan ka shugabanci nan ya zai kasance. Kala yace fi qaumiki ma kana fihim khaira, cikin mutananki matukar suna da alkhairi. Wasu malamai sun kokarin su yi magana akan cewa to wai menene dalilin kebance Qurayshawa su kadai da shugabanci? Daga ciki dai akwai wato a dangantosu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dangantosu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi jumla, wannan wata falala ce gare su da Allah ya zabu wannan kabila ta Qurayshawa ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su, wannan dangantuwar gare su. Na biyu kuma garin su shine central gari na duniya, ummul qura wa man haulaha. To garin ya dace da a ce masu garin suke da shugabancin al'amarin musulunci. Sannan garin su shine mahadul wahayi, inda aka fara saukar da musulunci. Ana aka saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, nan aka haifi shi, nan aka mishi wahayi da sauransu. Malamai ne suka ta kokarin fitar da ire-iren waɗannan abubuwa da nuna cancantar Qurayshawa da wannan shugabanci. Sannan kuma Qurayshawa jinsi ne na mutane masu jarunta da kaifin basira. Jiba irin jaruntar da suka gwada akan kafirci kafin wato su gaba sarki sai Allah su musulunta. Jiba irin jaruntar da suka gwada wajen wato ganin kafircin su ya wanzu din nan. To da suka zama musulmai kaga za su ci gaba da gwada jarunta wajen ganin musulunci ya tabbata. Saboda haka suka yi jihadoji mabambanta. Wasu mutane suna ganin cewa Ansaru ai su ma suna da jarunta, gaskiya ne. Kuma Ansaru sun yi iwa'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gaskiya ne. Kuma Ansaru su ma an saukar da wahayi a garin su. Wanda sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda ma za a ce ya zabi wani gari ko wata jama'a su zai zaba. To amma duk da wannan falalolin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ba su suka cancanta ba. Shikenan magana ta kare. Kuma su da annabi ya ga musu haka suka yadda da abinda aka raba aka ba su. Suka yadda da nahnu qasamna bainakum ashrakum fi hayatikum ad-dunya wa rafa'na ba'dakum fawqa daraja li takhudha ba'dakum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Suka yadda cewa abinda Allah ya ba su na falalar kasancewar su ansaru, ansarun nabi sallallahu alaihi wasallam, da yabban da Allah ya musu yake cewa walazi tabaqu dar wal imana min qablihi, da yabban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu a cikin hadisi da yawa yace babu mai kaunarsa sai mu'mini, babu mai kinsa sai munafiki, da falalar cewa annabin yana nan a garin su har yanzu har tashin alkiyama, wannan ya ishe su. Saboda haka wannan abin da yake nuna mana shine abinda Allah ya raba ya baka na falala to ka karba, kar ka yi hasada wa abinda Allah ya ba wani. Sai ka zauna lafiya ka mutu salin alim, ba wata cuta a cikin zuciyarka. Kar ka dauki wato fitinar ganin falalar da Allah ya yi wa wani, kai ya maka ta ilimi ya yi wa wani ta kudi to kar ka ja da shi, ko ya maka ta sarauta ya yi ma wani ta farin jini. Wato duk falalolin Allah ya rarraba su ne ga duk al'umma da dukkan halittu da dukkan bayinsa. Kuma Allah bai ba wa wani dukkanin falala ya hana wani ba. Saboda haka kai sai ka utilize falalar da Allah ya yi maka, ka gane alherin da take cikinta, ka faɗi cewa faɗin Allah wa fama atani Allahu khairu mimma ataku, ta yi abinda Allah ya baka ma yafi nasu. Sai ka kazo da lafiya idan kai haka. Ina ganin lokaci ya kure ko bari mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah, sai mu tashi a tarjama ta 1151 kenan. Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.